Nakasa.
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 Bakasa waba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Na Kasa Ba Kasawa Ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Shirin a wannan mako ya samu bakuncin wani lauya da ke Accra, babban birnin kasar Ghana, Abdulrahman Yusuf, wanda ya samu tawaya a ƙashin gadon baya lokacin ƙuruciya, ya dage da neman ilimin zamani da nufin cimma burin rayuwa, wato zama lauya, domin taimakawa masu ƙaramin ƙarfi, kamar yadda za a ji a ƙashin farko na hirarsa da wakilin sashen Hausa Idris Abdullah Bako.
Sunana Abdulrahman Babuje Yusuf, ina aiki da tare da Social Welfare Department under Ministry of Gender na Ghana.
Me ka karanta a makaranta?
First degree na di sociology na karanta di psychology. So after wannan na je law school na samu professional certificate in law.
Aikin lawyer?
Na'am, aikin lawyer is wannan certificate is in ka samu wannan certificate ka aka practice law in Ghana.
Wannan larura da kake da shi na musamman an haife ka da shi ne ko dai da girman ka ka same shi?
Da girma na nasa ba haife ni da shi ba.
Ina kamar shekara nawa?
Ina kamar shekara 15-16.
Ka girma ma sosai?
Na girma, ya kan.
Masu sauraron mu an so su ji ko ta yaya aka yi ka samu wannan matsala, ciwo ne ko dai?
Wannan dai ciwo ne domin na tere shi hospital, na yi jinyan shi a gane ko to abin da ya start mai jinya ne na gargajiya. Karshe dai mun zo mun je da shi hospital, to kamin mu je hospital na she hospital aka ce wai abin ya yi too late. To abin da ya same ni ne according to diagnosis da suka yi, investigation da suka yi, suna nuna binciken da aka yi, wai dai wani abu ne da ake ce mai port disease. Yeah, gane port disease which is tuberculosis of the spine.
Abin da yake wato kashin baya
haka ne, haka ne
fadi ne ko dai haka kawai ya fara,
kaman haka kawai ya fara, kaman shin nan kaman inda aka ce tuberculosis sai ba shi ka fadi ba, ka gane, kaman wani abu ne, disease ne kawai. Ya
lokacin kaman kana daji nawa?
Lokacin ina secondary school ne, kaman ina secondary school, na fara secondary school kenan, ka gane, kaman na fara secondary school.
To sa lokacin da kana makaranta wani kalubale ka fuskanta, challenges da wannan abin ya same ka har ka gama secondary, ka je university, har ka zo ka je makarantar da ake koyan aikin lawyer?
Challenges din da mutum ke face da shi ne yanda system Africa yake, kana cikin wanga situation, sometimes movement in ka is so restricted. Maybe shigan mota for instance, zaka je makaranta, zaka je school for instance, kana need ka shi wani ya kama ka, kuma yanda da kake so ka shiga mota, kamar da commercial buses for instance, situation da nake ciki ga banya shi ya commercial bus ko shi na doki taxi, you kuri da yawa da zama dole kuma ka doki taxi, misali in kana cikin wanga situation baka da support financially, sometimes is ba easy bane,
don baka samun taimako
aka samu
daga wani guri,
haka ne. Sannan kuma kaje school, kuma yanda gini ya suke ba ramps for wheelchair, da nake Legon inda muke have lectures, University of Ghana yana doka na ni kan wheelchair ga shiga lecture, haka ke yin every time. So
idan baka samu wanda zai ma wannan, baka na samu
alhamdulillah dai mutane ne suna help, dan wayen kan da kake da su, colleagues din ka, friends din ka da kake da su, wani yaya idan ka no volunteer help, isa in baka samu dai ka wanda zai help ka ba, maybe ka zai an shiga class an bi da yana state, in ka je late ne maybe ka baka samu, amma alhamdulillah dai ban face wani matsala, there are people were ready to taimaka maka, masalan dai ni every time ana lifting ka na wannan, kuma sai sanda back to back sun shi haka na, amma yayi kaman da za ka yi shi, ka zama dole ne
dan muka dubi shekarun ka da kuma yanayin unguwa da
kuma
zaka samu unguwan nan lokacin ilimi dai da mun boko kamar yadda iyayenmu suke wasu dauke shi da muhimmanci haka sosai ba a lokacin da lokacin kuna makaranta to me ya kara ma kwarin gwiwa yasa ka tsayin da ka kai karatu
abin da ya kara min karin abin gare ya shine aga cewa kamar gaskiya karatu yana da muhimmanci sosai ne ko karatun abin gama Islam karantar da muke zuwa ban mun san kamar karatu na da amfani na da important isa karatu kuma yanda muka tashi muna gani lokacin da ni nake zuwa school secondary school for instance ni it has always been my goal kama I wanted to be a lawyer I wanted to go to law school
tun kana
tun ina zuwa sai da yake na tashi ina tafiya ina komai because ni na tashi na tun sa abin da nake so yi da rayuwa da nake secondary school I wanted to be a lawyer so da haka yazo kuma shi na samu kuma alhamdulillah family na nan da suka support ina
to masauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a tarbe mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tantaunawa a madadin bakon shirin na kasa lauya mai zaman kansa Abdulrahman Yusuf dake Accra da wakilin muryar Amurka Idris Abdullah Bako ni Sulai Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ni lafiya